have mobilized about 3,300 informants through the WHO polio program for house-to-house search and reporting of suspected cases.
They are not enrolled in any vaccine trial because the processes have not yet been developed enough for them to be safe enough. Once they're developed well enough, we may consider taking part.
Yadda sakataren gwamnati Boss Mustapha da ministan kiwon lafiya Osagie Ehanire inda aka kwashi sama da sa'o'i hudu ana musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya akan irin shirye-shiryen da ake yi na kare ƴan ƙasa daga kamuwa da cutar coronavirus. Honorable Shehu Ahmed S. Fulani mai wakiltar Maru da Bungudu a jihar Zamfara ya yi mini ƙarin haske akan wannan zama.
Duk lokacin da ake yin abu lokacin ne ake gano gyara kuma a gano inda daidai a samu akiba mai kyau ma'ana a samu daidaito na al'umma domin mun hito daga ɓangarora daban-daban kuma mun san irin yadda bayanai muke so su kai ga waɗanda ya kamata su karɓi bayanin nan kuma su fahimce shi kuma mun san irin gudunmuwar da za su bayar in suka fahimci da bayani domin gina ƙasa da al'ummar ƙasa. Cewa duk abinda aka yi nan za a iya yi nan kuma kowa ya umfana a tabbatar da cewa an samu kariya a wannan cuta da ke addaban mutane ta COVID-19.
Amma ga ɗan majalisar wakilai Magaji Aliyu Da'u ya ce ba wai hanyoyin daƙile cutar kawai majalisar ta mai da hankali wajen yi wa jami'an tambayoyi ba sun ɗora a kan haka.
Kin ga abin da muke dubawa shi ne ta wurare wajen guda huɗu ko biyar aka ce ana samar da kuɗaɗe domin a samar da maganin coronavirus ɗin nan. Akwai kuɗi da aka ce an ware a budget na musamman. Banda shi akwai kuɗi da aka ce wai su Dangote wai sun tara kuma ba a kawo wa federal government ba kuma kuɗin wai an ce yana babban bankin Najeriya. Akwai kuɗi da aka ce an kawo taimako daga ƙasashe daban-daban su ma irin waɗannan kuɗin su waye suke aiki da su kuma a ina suke. Wannan shi ne babin da muke neman bayani a wurinsu.
Majalisar Dokokin Ƙasa ta yanke shawarar zama kowace talata har lokacin da za a ɗage takunkumin zama a gida baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.